أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma. Shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita. Kuma na iya aiko da sakonni tambayoyin ne dai kamar yadda aka saba ta kan lambobin wayar mu na 0800 555 4413 da kuma 0703 460 4455 sai kuma 0707 7864 442. Haka zalika za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci dai a yau ma ga mu tare da shehu malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma ko da yaushe shi ne yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akamakalla barka da zuwa.
Yawwa assalamu alaikum.
To suka ce zan hada mu da malam domin mu ji shimfidar da ya tanadar mana a wannan mako. Akamakalla bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani mun shiga wasu kwanaki masu albarka daga cikin kwanakin shekara. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar, kamar yadda ya faɗa cewa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka yana halittar abinda ya ga dama kuma ya zaɓi abinda ya so, kin halittar sai ya fifita shi. Kamar yadda a cikin halittar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi na ɗan adam, Allah ya fifita annabawa, a cikin annabawa Allah ya fifita ulul azmi minar rusul, a cikin ulul azmi minar rusul Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita guda biyu ya ba su matsayin khulla, ake kira da su Khalilur Rahman kamar annabi Ibrahim alayhi salam da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan a cikin su biyun Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ya ba shi fifiko akan dukkanin sauran halittu gaba daya. Haka nan a cikin mala'iku Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita mala'ikun nan guda uku, mala'ika Jibril da Israfil da Mika'il, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tawassuli da su da rububiyar Ubangiji gare su a cikin iftitahiyya wato buɗe sallar satadari, ce Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil. Sannan a cikin su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita Jibril alaihi salam a cikin sauran mala'iku duka, ya kirawo shi da muta'in samma amin, cewa wanda ake masa da'a ne a can sama, sannan amintacce ne bisa wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi ya kaiwa annabawansa. To haka nan a cikin halittun sammai duka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya fifita sama bakwai, ta zama ita ce sama ta ƙarshe kuma ita ke da matsayi sama da sauran sammai. Haka nan a cikin watanni da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na shekara, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita watan Ramadan, ya saukar da Alkur'ani a cikinsa zuwa ga baitul izza. Daga nan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya lailatul qadri a cikinsa, ya fifita ta akan sauran darari na kwanakin shekara gaba daya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sannan a cikin yini na sati Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita yinin juma'a, zama da yinin juma'a a cikin yini na sati, da zama na shi ne yinin da ya fi kowanne daraja. Cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam, a cikinsa ya saukar da shi daga aljanna zuwa ƙasa, a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi alƙiyama a yinin juma'a. sannan a cikin awanni na wannan yinin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fifita awannin da suke bayan sallar asar na wannan yinin, sannan kuma cikin yininnuka na rayuwa gaba na shekara gaba daya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fifita yininnukan da suke cikin waɗannan kwanaki goma na farko na watan Zulhijja. Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin Alkur'ani mai girma cewa al-fajr wa layalin ashr. Malamai da yawa daga cikin magabata sun fassara layalin ashir da cewa su ne al-ayyamul ashir al-awail min Zulhijja, wato kwanaki goma na farko na wannan wata na Zulhijja. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da abu ne domin ya nuna muhimmancinsa da matsayinsa da girmansa da falalarsa. Duk sanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da wani abu daga cikin halittunsa, yana yi ne don ya jawo hankalin masu karatu ko masu sauraro zuwa ga muhimmancin wannan abu. Don haka rantsuwar da ya yi da wannan layalil ashir, waɗannan kwanaki goma na farko na wannan wata na Zulhijja, ya yi ne don ya nuna mana girman sha'aninsu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata cikin hadisi sahihi wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi shay. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa babu wasu yini wasu yinannuka daga cikin kwanakin shekara da aikin kwarai yake mafi soyuwa zuwa ga Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma, yana nufin goman farko ta wannan wata na Zulhijja. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi wala jihadu fi sabilillah, har ma jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah, wato ba zai fi waɗannan ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na wannan watan na Zulhijja ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala jihadu fi sabilillah, har shi kansa jihadi fi sabilillah ba zai ɗara ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na wannan wata ba. Sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗa musu cewa sai dai game da mutumin da zai fita da rayuwarsa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai ba, wato ya fita da dukiyarsa gaba ɗaya domin ɗaukar kalmar Allah, ya karar da dukiyarsa wajen ɗaukar kalmar Allah, sannan ya rasa ransa wajen ɗaukar kalmar Allah. Shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaciya wanda za a kwatanta shi da wanda ya yi ayyukan kwarai a cikin waɗannan kwanaki goma na farko. A cikin wannan a ƙarshen wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna fifikon wanda ya yi wannan ba, yana yiwuwa su zama daidai wa daida, amma dai babu wani wanda zai yi wani aiki a cikin waɗannan kwanaki da zai ɗara zai wanda zai aiki a wasu kwanakin na alkhairi ya ɗara wanda ya aiki a cikin waɗannan kwanakin guda goma na farko. Malamai sun tattauna game da al-ashrul awakhir min Ramadan, kwanaki goma na ƙarshe na watan Ramadan wanda suke da girman sha'ani da girman muhimmanci a cikin darare da ake da su. To da su da waɗannan kwanakin na goma farko na Zulhijja, wanne ne ya fi falala? Malamai sun tattauna akan wannan, amma magana wacce take mafi inganci sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ya kai gare ta shine idan ana maganar darare, in ana maganar darare ne, to waɗancan darare na cikin Ramadan sun fi daraja, sun fi falala sama da kowane dare a cikin shekara, saboda a cikin su ne ake da daren Lailatul Qadr wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya ce khairu min alf shahr, ya fi dare dubu wanda babu Lailatul Qadr a cikin sa, wato ya fi shekara 83 da duriya. To kaga wannan shi yake nuna in ana maganar dare, to waɗancan darare na goman ƙarshe na watan Ramadan sun fi falala, amma in ana maganar yini ay al-yawm al-ayyam wanda shi ne yini daga hudu al-fijr zuwa faduwar rana ko daga huduwar rana zuwa faduwar ta, shi ake kira yini. To in ana maganar yini, to waɗannan su kuma su suka fi falala, saboda haka kowanne a cikin jinsinsa yana ya fi falala. In ana maganar jinsin dare, to waɗancan goman ƙarshe na Ramadan a cikin jinsin dare su suka fi falala. In ana maganar jinsin yini, to waɗannan kwanakin goma yinin da yake cikinsu ya fi falala akan kowane yini a cikin kwanakin duniya gaba daya. to kaga wannan magana ita ce za ta hada maganganun guda biyu kowanne ta bangaren sa ta cikin jinsin sa yafi falala akan wanda ba shi ba to za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da yin aikin alkhairi a cikin wannan kwanaki kwa guda goma da wannan wata na Zulhijja yace al'amalu salihu fihinna aiki da kwarai aiki na kwarai ya kunshi dukkan wata ibada dukkan wani abin da bawa zai kusanci Allah da shi wanda ya hada sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya tattare ikhlasi wato a zuciyar wanda yayi shi ya zama yayi shi dan Allah sannan sharadi na biyu ya kasance ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da koyarwarsa saboda dukkan wani aiki da bawa zai kusanci Allah da shi a cikin waɗannan kwanaki to ya shiga karkashin wannan gaba ya shiga karkashin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wa sallam al'amalu salihu fihinna don haka kaga sallah ta shiga sallar tatawu'i tun yayi sallar sallolin nafila sun shiga haka nan azumi na nafila ya shiga sadaka ta shiga sada zumunci karatun alqur'ani ambatan Allah taimakawa mai bukatar taimako dukkan wani abin da sunan shi aikin alkhairi ko aiki na kwarai to ya shiga karkashin wannan gabar da yawa mutane sukan yi tambaya ne akan azumi wanda abinda muke yi wa mutane tambihi akan sa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam bai keɓance azumi da ambato ba bai ce azumi a cikin su sai yafi a sauran kwanaki ba sai yace al'amalu salih saboda duk wani aiki ya shiga aikin alkhairi ya shiga ashe kaga ba wai ana magana ne akan azumi shi kadai ba ballantana ayi tambaya akan azumi shi kadai azumi wani bangare ne na aikin alkhairi bayan sa ko kafin sa akwai sallah wacce in ana maganar fifikon ayyuka na tadawwi sallah tana gaba sannan azumi kamar yanda farillar sallah take gaba da farillar azumi to haka nan nafil hudu na sallah suna gaba da nafil hudu na azumi to sadaka tana ciki wanda ita ce nafila zakka ita ce ta farilla sadaka kuma wacce mutum zai yi da dukiyarsa danganin damansa don neman karin ne don karin neman kusanci zuwa ga Allah ta shiga ciki karatun alqur'ani shine afdalul zikr babu zikirin da ya kai karanta alqur'ani ya shiga ciki don haka anan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule maganar saboda kowa ya samu abin da ya fi masa sauki zai iya yi ya yi a cikin waɗannan kwanaki idan aka taƙaita maganar falala akan azumi kawai wani yana da larurar da baya iya azumin nafila saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko saboda irin nau'in aikin da yake yi ko saboda yawan tafiye-tafiye to yayin da muka kasance maganar azumin nafila kawai muke yi to kamar su masu irin waɗannan uzurruka mun aje su gefe tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo da su gaba ɗaya a cikin fadar sa al'amalu salihu fihinna don haka akwai hadisi guda biyu da suka zo da maganar azumi ɗaya hadisin ga kore ɗaya hadisin kuma ya zo da tabbatarwa hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yana cikin sahih muslim take cewa ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya azumci goman farko na wannan wata ba wato ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a cikin su akwai hadisin wanda yana cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce da malaman hadisi suka ittifaki akan inganta shi akwai hadisin ummu salama wacce ita kuma take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda hudu da baya barin su daga ciki ta ambaci azumtar kwanaki goma na farko na wannan watan Zulhijja alal haqiqa hadisin farko sahihi ne babu tantama akan ingancin sa wanda ya kunshi korewar da Nana Aisha ta yi hadisi na biyu kuma hadisi ne da magana su malamai suka yi magana akan ingancin sa ko rashin ingancin sa wanda magana mafi inganci a cikin maganganun malamai shine hadisin ummu salama bai tabbata ba hadisin ta bai tabbata ba hadisin ta yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i haka akwai rauni a cikin ruwayar hadisin ummu salama don haka korewar da Nana Aisha ta yi tafi inganci duk da cewa ita ta kore aikin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ba ta kore halarcin yin azumin ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarce mu da aikata wasu ayyukan nafil filu amma ba a rawaito mana a aikace ba cewa shi ya aikata don ba shar'i bane dukkan wani abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da shi a samu shi ya aikata shi wato ba shar'i bane dukkan wata nafila da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi ta a samu a aikin sa shi yayi ba wannan ba shar'i bane. Misali Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi falalar siyamu Dawud cewa mafi darajar azumi bayan azumin Ramadan shine siyamu Dawud. Siyamu Dawud shine yau kai azumi, gobe ka sha, jibi ka yi, sannan kuma gata ka sha. Wannan shine siyamu Dawud. Kai kwana ɗaya ka tsallake ɗaya, kai kwana ɗaya ka tsallake ɗaya. Annabi ya ce afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu Dawud. To amma babu wata riwaya cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikace shi yana siyamu Dawud. Balma abinda aka samu akasin haka na cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi azumi na nafila har muga kamar ma baya sha. Wani lokaci kuma yakan bar azumi na nafila har muga kamar ma baya yi. Kaga inda yana siyamu Dawud ba za a faɗi haka ba. To wannan ba shi yake nuna rashin falalar siyamu Dawud ba, matuƙar gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya furta cewa shine afdalus siyam. Saboda haka ba sharadi bane dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, kamar yadda da Aisha ta faɗa, ba shi yake nuna ba a yin azumi ba. To amma kuma wannan ba shi ne yake nuna ba a yin komai ba sai azumi. Saboda haka abinda mutane suke tunani har ko da yaushe azumi azumi ba shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware da ambato ba cewa al'amalus salih, wannan shine hadisi yana cikin sahih Bukhari, al'amalus salih ya kunshi azumi. Saboda haka dan mutun yayi nafilar azumi ba a cewa yayi laifi ko dan Aisha ta ce manzo Allah bai yi ba, saboda yana cikin al'amalus salih. Amma ko ba daidai bane a takaita mutane akan azumi kadai ta yadda mai sauraro zai fahimci kamar babu wani aiki ba da ake banda azumi. Saboda haka ana yin azumin ga wanda zai iya, wanda ba zai iya ba akwai nafil fudu, ba zai iya yin sa ba zai iya ba akwai ambaton Allah, akwai zikiri wanda shine ibada mafi sauki kuma mafi lada. Mafi sauki akan harshe kuma sannan lada mai yawa shine ambaton Allah. Ambaton Allah nan akwai karatun Alkur'ani wanda shine mafi ficin ambaton Allah, sannan akwai irin su takbir da tahmid da tahlil da tasbih, duk ambaton Allah ne. Allahu akbar, subhanallahi, walhamdulillah, wala ilaha illallah, duk ambaton Allah ne. Akwai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma aikin ibada ne, aiki ne na kwarai. Saboda haka kaga ashe kofa a bude take ga duk kowa ya iya samun kasansa da rabansa a cikin waɗannan kwanaki guda goma. To aka yi maganar azumi, to babu shakka kowa ya san cewa ba a azumtar ranar sallah wanda tana ɗaya daga cikin lissafin kwanaki goma ɗin. Saboda haka kaga in azumi ma mutum zai yi, to sai dai ya takaita akan guda tara amma ba guda goma gaba ɗaya ba. Duk da cewa hadisin Ummu Salama da aka ce Annabi ya yi ta ce al'ashir, ta faɗi goma, amma dole ne malamai suka yi togaciya waɗanda ma suka inganta hadisin cewa goma ɗin anan za a ɗauke ta a tara, saboda rana ta goma ita ce ranar sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haramta, ya hana yin azumi a ranar sallah. Saboda haka akwai waɗannan falala ya zo a cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Musnad Imam Ahmad yake cewa ku yawaita fa'aksiru fihunna bitasbihi wattahmidi wattahlil, a cikin waɗannan kwanakin ku yawaita faɗar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Saboda haka akwai yawan zikiri, wannan za a iya fahimtar sa daga faɗar Allah subhanahu wata'ala yashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al ayyamul ma'lumat sune waɗannan kwanakin. Muna da al ayyamul ma'dudat, muna da ayyamul ma'lumat. Alqur'ani ya faɗi duka wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, kai kuma inda yake yashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullaha wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Al ayyamul ma'dudat wanda aka faɗa a cikin suratul baqara sune kwanaki uku, ayyamut tashrik, bayan kwanan bayan abinda kwana na 11 da 12 da 13 bayan sallah, sune al ayyamul ma'dudat. Al ayyamul ma'lumat kuma sune waɗannan al ashr al awakhir الأوائل من ذي الحجة ولأنهم كوانكي بوما دمكي مغانا أكان سوني الأيام المعلومات وأتكي الله سبحانه وتعالى ياتي دنسا أمبتا الله أتكي كوانكينا سننو سواء كذا أشياء أكوي أمبتا الله أكوي أمبتا الله أبو هريرة عبد الله بن عمر سنكسن شيئا ولأنهم كوانكينا سكان شيئا كاسوا cikin kasuwar sarka ambaton Allah mutane suna ji suna tuna musu cewa a cikin wasu kwanaki ake na ambaton Allah saboda ana ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki har lokacin da za a yi sallar Idi sannan kuma a ci gaba da ambaton Allah har ƙarshen kwayayen iya wannan kwanakin ayyamul tashrik wato har zuwa ƙarshen faduwar rana ta 14 na wannan watan Zulhijja saboda ƴan uwa a dage wannan mausin ne daga cikin mawasimul khair da Allah subhanahu wataala saboda tausayin sa ga bayin sa da kuma san shi ga bayin sa zama ƴan aljanna ya zama ne ya sanya lokuta daban-daban da za a ribaci alkhairi a cikin su daga wannan ya kare sai kaga wannan daga wannan yanzu kwanan da muka gama azumin watan Ramadan aka zo aka yi sittu Shawwal ana kuma gamawa ga aikin haji ya zo ana gama aka zo cikin aikin haji din kai kanka da baka samu zuwa aikin haji din ba aka shigo da kai ta wata hanya yadda kai ma za a dama da kai cikin samun lada idan wasu sun samu damar zuwa aikin haji sun yi ibadar haji to kai da baka je ba kai ma ba a barka a baya ba Ubangiji subhanahu wataala ya bude maka wasu kofofi da kai ma za ka yi tarayya da su saboda ka cikin waɗannan kwanaki da mahajjata suke ta kokarin neman lada da neman gafarar Ubangiji subhanahu wataala a mashair a Makka da guraren da aka ware na aikin haji kai kuma a garin ku a kasar ku a gwaku a gidanka Ubangiji subhanahu wataala kai ma ya sa maka wasu abubuwa da zaka kai ma kai tarayya da su lokacin da suke hawan Arfa kai kuma aka ce kai azumi wanda shi ma yana daga cikin ayyukan wannan waɗannan abin da shine azumi ranar Arfa azumi ranar Arfa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi Abu Qatada wanda yana cikin Sahih Muslim an tabbaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da azumin Arfa yake cewa ina sa ran Allah subhanahu wataala ya kankare wa mutum zulubin sa da ya gabata na shekarar da take da sai shekara mai zuwa saboda kaga a shekara lace babba idan mahajjaci a filin Arfa Ubangiji subhanahu wataala zai dubi waɗanda suke filin Arfa suna ta addu'a yace ku je na gafarta muku to kai ma da kake nan a garinku ko a gidanku Ubangiji subhanahu wataala ya sa maka wata dama da zaka iya samun wannan gafara shine kai azumin Arfa azumin Arfa banda wanda yake tsayawa Arfa shi yana da tashi falalar da tashi garabasa kai da baka nan kai aka ce kai azumin Arfa za kai azumin Arfa Ubangiji subhanahu wataala ya gafarta maka laifukanka na shekarar da ta wuce da kuma shekara mai zuwa to kaga kuma ana gama wannan sai kuma a shiga Muharram shi kuma ga azumin Ashura ta su'a da Ashura to haka za ka gama wasimul khairi ta ta'aqab da wannan lokaci ya tafi sai kuma lokaci da wannan ba dan ko dan in wannan ya kubuce maka to kakkai nadama in Allah subhanahu wataala ya ara maka lokaci zaka je kariski na gaba saboda wannan ma yana daga cikin abin da aka shar'anta kuma koda ya kama ranar Arfa za ta kama wata rana ce wanda aka ce ka akibance ta da azumi kamar hadisin da inganta ka akibance juma'a da azumi da kuma hadisin da ake ta jayya a kansa ka akibance asabar da azumi to koda Arfa za ta fado a ciki to za ka azumci wannan ranar saboda kana azumta ta ne dan kasancewar ta Arfa ba kana azumta ta bane dan kasancewar ta Juma'a ko dan kasancewar ta Asabar Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda yake cikin waɗannan kwanaki guda 10 Ubangiji subhanahu wataala ka tabbatar mana da sunan alkhairi dukkan wasu fitintunu da damuwa da take damun al'ummar musulmi a ko ina a duniya ya Allah subhanahu wataala ka magance mana ita ya Ubangiji subhanahu wataala ka datar da mu a cikin waɗannan kwanaki ka datar da ƴan uwan musulmi da shugabannin musulmi a ko ina a duniya
ta min mana Allah ya saka da alkhairi